الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a. Sha biyar ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace ma 2 ga watan 10 shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai an kawo abinci. Mutum ya tafi sallah, sannan daga baya ya zo ya ci abincin. Ya yi daidai, sallar shi ingantacciya ce. A inda baya dacewa, lokacin da mutum yake jin yunwa yana da buƙatar abinci, a kawo masa abinci ya jinkirta cin abincin ya ci sai ya gama sallah, to wannan bai dace ba. Amma da zai yi sallah a wannan hali, sallah ce ingantacciya, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a hadisi ingantacce, idza quddima al-asha'u wahanati salatu fabda'u biha, ko kuma wahanati isha fabda'u biha, au kama kala. Manzo Allah yace idan aka gabato da abinci kuma lokacin sallah yayi, manzo Allah yace ku fara da abincin kafin sallah. Hikima anan, domin ita sallah ana buƙatar mutum ya shiga zuciyarsa ya karkade ta game da tunanin komai na rayuwa, ya tattara tunaninsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin wannan ganawa da yake da shi shine hikima. Saboda duk lokacin da mutum yake da buƙatar abinci yana cikin tsananin yunwa, inda zai fara sallah to tunaninsa zai koma kan wannan abinci, ba zai samu nutsuwa ba sosai. To dan haka anan hikima manzo Allah yace a fara cin abincin kafin sallah. Amma duk yunwar da mutum yake ji, inda zai yi sallar sannan daga baya ya ci abincin, sallar shi sallah ce ingantacciya. Na'am. Wannan goma dai wanda aka musu albishirar gidan aljanna. To al-a'immatul arba'a, galibi hudun ake tsayar da su kenan. Al-a'immatul arba'a, shuwagabanni hudu, min a'immatul mazahib, an gane, tare da cewa akwai irin su Sufyan ibn Uyayna, irin su Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da sauransu, dukkan su wannan suna da mazahib, illa kasancewar mazahib kin ba su wanzu ba, illa waɗannan hudun, mazhabin al-Imam Abu Hanifa da mazhabin al-Imam Malik da na al-Imam Shafi'i da na al-Imam Ahmad kenan sune ake kiran su a'immatul arba'a al-a'immatul arba'a kenan min a'immati ahadis sunna wal jama'a an gane ko akan abin da ya shafi kenan mazahib maganar su cewa tana fifitar juna tana fifitar juna amma ta bangaren dalili duk wanda yake da dalili kakkarfa to dole maganar shi tafi wanda dalilin sa baya da ƙarfi kare duka dai kai kawon su dai bangaren abin da ya shafi dalili ne domin ra'ayi fada ta kowa matsayin fada take kamar yanda fada ta ba ta da wata daraja da duriya akan taka kamar yanda taka ba ta da wata daraja da duriya akan tawa sai abin da yake da fadali da haka ai al-Imam Ahmad wa al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa a cikin wannan a cikin maganganun sa lokacin da yake jan hankalin jama'a izuwa cewa wato su yi riko da dalili yake cewa da ra'ayi yace da Nasufiyan da nawane ne duka sai da ya zano yace dukkan shi ra'ayi baya da wani bambanci sai yake cewa kuje kar ku ce al-Auza'i ya fada kar ku ce Sufiyan ya fada yace kuma kuje ku dauko ta inda suka dauko ina ne suka dauko shine al-Qur'ani da Sunna kuma haka al-Imam Malik yake fada daga cikin maganganun sa yake cewa kullun yu'khazu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr yace duk wani da kuka sani daga cikin maganganun sa akwai wanda ake karba akwai kuma maganar da ake watsar masa da kayan shi yace sai dai mai wannan kabari kenan banda ma'abucin wannan kabari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko dan haka maganar su ba ta fifitar juna sai ta bangaren dalili kamar yanda maganar duk wani da ka sani ba tafi ba ta wani sai ta bangaren dalili wanda yake da dalili mai karfi to dole maganar shi za a dauka kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda lokacin da ana magana game da shine at-tamattu yin tamattu'i sai wani yake cewa Umar da Abubakar ai sun hana sai yake cewa ai ya kusanta ku ai muku ruwan duwatsu ina ce muku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni ai tamattu'i ku dinga cewa Abubakar da Umar sun hana to kaga in daraja ce ta bangaren fada bayan fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wani mai daraja a ban kasa sama da Abubakar da Umar amma duk maganar mutun duk darajar shi duk matsayin shi in dai ta ci karo da ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to dole a watsar masa da kayan shi in kuskuren ba na ganganci bane a roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ku an tabbata kuskure ne na gangan to wannan kuma kasancewar laifi ne wanda yake babba an gane ku kamar yanda misali akwai wanda karar zai saba ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin maganganun mutane a yau amma su waɗannan shugabanni in kaga sun yi kuskure a cikin maganganun su to ba kuskure bane na ganganci saboda su kullun a famar su yaya za a yi su dora ku akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ya kasance hadisin bai cin musu ba ko kuma hadisin ya cin musu amma bai inganta ba a gun su ko kuma ya zamanto ya inganta amma fahimtar da suka masa kuma ta dabanci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul jihad wasiya kuma mun gama babi na 121 baban da ke bayani game da abinda aka fada game da tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mana yazo mana da hadisai kusan guda uku wato a karkashin baban hadisi na farko hadisin Sa'alaba ibnu Abi Malik al-Qurazi ke fada cewa lalle Qais ibn Sa'ad al-Ansari Allah ya kara masa yadda shine ma'abucin rike tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a fita fagen daga an gane ko galibi Qais ibn Sa'ad shi manzon Allah yake danka masa tutar yaki shine ake kiranta kenan alliwa idan aka ce alliwa tutar da ake daura ta wato a tsinin mashi take lauyewa a jikin shi ita ce ake kira alliwa sannan kuma akwai arraya idan aka ce arraya kenan tutar da in an daura ta ake barin iska kenan tana kada ta tana falfal shine drapo kenan kuma ana kiranta al'alam idan aka ce al'alam suna ne dai na tuta wanda galibi asali idan an fita fagen daga to tuta a hannun kumandan kin yaki take shugaba kenan alama ce wanda take nuna cewa ga shugaban wannan runduna to ga inda yake dan haka kenan galibi in an fita fagen daga ko ba a hannun shugaba ba take to in kaga tutar yaki to anan shugaban yaki yake shugaban rundunar shi yasa ake kiranta kenan Adam to shine anan malai yazo mana da wannan hadisi wanda yake tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tuta tashi ta musamman wanda in za a fita fagen daga manzon Allah yakan danka ma wato Qais ibn Sa'ad al-Ansari haka a hadisi na biyu hadisin Salama ibn al-Aqwa Allah ya kara masa yadda yake fada mana cewa Aliyu dan Abi Talib surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jinkirin zuwa yakin Khaibar a sababin rashin lafiya dake tare da shi ciwon ido wa kana bihi ramadun a lokacin nan yana ciwon ido bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa sun fita fagen daga Aliyu Allah ya kara masa yadda yayi shawara yake cewa ana atakhallafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kamar ni zan zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fita ni na zauna fa kharaja aliyun falahika bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Aliyu Allah ya kara masa yadda yaga cewa ya zauna bai dace ba kuma tare da cewa ga illar da take tare da shi ta rashin lafiya ciwon ido amma duk da haka ya fita ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana nuna mana tsantsar imani na mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar mu ba a yau in aka ce ga wani abu dan uzuri dan kadan na rashin lafiya sai mutun yayi kwance shi ya ce wallahi bana jin dadi wani kawai kasala ce ma zai ce kawai ni jikin nawa bana jin dadin shi ba zan yi kaza ba to ga ya fafagen daga ne kuma ciwon ido ko kowa ya san matsayin shi ba karamar rashin lafiya bace amma tare da haka Aliyu Allah ya kara masa yadda ya jimri ya fita tar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa falamma kana masa'ul layla allati fatahaha fi sabahiha yayin da marecen daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bude Khaibar da yaki a asbar kenan a daren kamar misali a ce gobe ne asbar gobe ce manzon Allah ya shiga Khaibar da yaki to kamar daren yau to yayin da daren marecen daren ya kasance manzon Allah sai yake fada ga sahabbansa yake cewa la udiyanna rayata aw qala la ya'khudhanna rayata gadan rajulun yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu aw qala yuhibbu Allahu wa rasula yaftahu Allahu alayhi manzo Allah yake fada ma jama'a yake cewa lalle ne zan bayar da tutar yaki a gobe wato ga wani mutum wanda Allah da manzansa wato suna kaunarsa ko kuma zan bayar da tutar yaki gobe ga wani mutum wanda Allah da manzansa suna kaunar shi. Dama wannan abu ne tabbatacce yadda mu'minai suke kaunar Allah suke kaunar manzansa to haka Allah da manzansa suna kaunar mu'minai kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Kuma haka can Allah yace kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shine anan yake cewa manzon Allah yace zan bayar da tuta ko kuma wani mutum a gobe zai karbi tuta wannan mutumin yana kaunar Allah yana kaunar manzansa ko kuma mutumin da Allah da manzansa wato suna kaunarsa yaftahu Allahu alaihi kuma Ubangiji ta'ala zai ba mu nasara a hannunsa shine zai zama to kenan kumandan kin yaki shine sanama yace fa idza nahnu bi aliyin wa ma narjuhu yace wallahi sai ga maka kawai aliyu ne aka kiraya aka damka masa wannan tuta yace amma mu ba ma ma kaunar ba ma ma kwadayin cewa shi za a ba me yasa saboda kasancewar ga halin da yake ciki na rashin lafiya amma da aka wayi gari sahabbai suka yi ca suka yi sammako gumin zan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yake cewa aina Ali ibn Abi Talib ina Ali dan Abi Talib aka ce ciwon ido yake ya rasulullah manzo Allah yace maza aje a zo da shi aka zo da shi manzo Allah ya masa tufi a idan take yanke idanu suka warke tamkar bai taba ciwo ba an gane ko tufi ne manzo Allah ya masa albarkar wannan miyau na bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma iskar da ta fita daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tufi Ubangiji ta'ala ya ba Aliyu lafiya ba wata aya bace kar wani ya baka cewa atuha fa kashafna an ka gifa'aka wa basaruka al-yawma hadid wannan aya tana bayani ne game da abin da zai wakana a ranar kiyama duk wani wanda yake musan karantarwa ta wannan addini to a ranar kiyama zai tabbatar domin Allah zai yaye masa duk wata kwakwanya daga idanunsa abin da yake kare shi game da ganin gaskiya ko fahimtar da aran nan zai tabbatar da wani shine Allah ya ce fa basaruka al-yawma hadid dan haka dai anan tufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa take yanke Allah ya bashi lafiya fa qalu sai suka fada suke cewa haza aliyun wannan fa aliyu ne gashi an zo da shi fa adahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya damka masa tutar fa fataha Allahu alaihi kuma Allah ya ba mu'minai galaba wato a hannunsa shi ya jagoranci mu'minai a yakin Khaibar Ubangiji ta'ala ya ba mu'minai nasara a takaice dai malam ya zo da wannan hadisi saboda wannan gaba la uudiyannar raya manzo Allah ya ce tabbas lalle ne zan bayar da tutar yaki wannan yana nuna mana cewa manzo Allah yana da tuta tashi ta yaki haka hadisi na uku a baban hadisin Nafi ibn Jubair yake cewa naji al-Abbas ibn Abdul Muttalib na fada ga Az-Zubair ibn al-Awwam Allah ya kara musu yadda yana ce masa ha huna amaraka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an tarkuzar raya yace wannan gune wannan gun shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ka ka kafa tutar yaki Abbas yana al-Abbas yana tabbatar masa cewa anan ne manzo Allah ya umarce ka cewa ka kafa tutar yaki wannan shi ma yana tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a fita fagen daga to manzo Allah yana da tuta tashi da yaki kuma tutoti ma ba ɗaya ba biyu ba domin kasancewar wannan kabilu na Madina al-Khazraj da al-Aws manzo Allah yakan ba shugaba daga cikin su kowanne sai ya ce ku ga tutar suma al-muhajirun manzon Allah yakan ba su tuta ta su ta dama wanda wannan salo ne wanda yake na yaki wanda yakan kara ma mayaka kuzari an ware ku an zabe ku an ba ku tutar ku an shugabantar da shugaba daga cikin ku dole ku zage ku yi iyana ku kokari dan haka ɗan aiki ya kasance na jama'a ne to anan yana daga cikin hikima a karkasa jama'a kowanne kenan a ware waɗannan ga shugaban ku waɗannan ga shugaban ku to kowa ba zai kowace jama'a ba za ta bari a barta a baya ba za ta yi iya kokarin ta kuma kamar yanda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci tutar shi ta yaki farace wani lokaci kuma wato bakar tutar ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fita da ita bakar tutar ce tare da cewa hadisin da yazo cewa a jikinta an rubuce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan hadisi ne dhaif kamar yanda hadisin yana cikin wato musnad na Abu Shaykh ma'ana hadisi ne wanda yake dhaif zamu tashi babi na gaba ala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah babu qawlin nabiy sallallahu alayhi wa sallam nusirtu bir-ru'bi masirata shahr wa qawli Allahi 'azza wa jalla sanuliki fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bima ashraku billah قاله جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري عن أقيل هو بن خالد عن ابن شهاب هو الزهري عن سعيد بن المسيب هو المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بؤست بجوامع الكلم ونسرت بالرعب فبينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو هريرة رضي الله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتصلونها قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإيديا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من قراءة الكتاب قصر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بن الأصفر Malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato abinda yazo na fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa nusirtu bir-ru'bi masirata shahr manzon Allah yake cewa an taimaka mun da jefa tsoro da firgici a cikin zukatan makiyana duk inda suke kudu da arewa gabas da yamma tsawon tafiyar wata guda duk wani makiyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Madina kai kudu kai arewa kai gabas kai yamma tsawon tafiyar wata guda to kowane makiyinsa Allah ya jefa masa tsoro da firgici a cikin zuciyarsa wanda kasancewar aminci shine yake ba mutun damar yin wasu abubuwa amma duk wanda yake cikin tashin hankali da tsoro da firgici to zaka same shi dukkan al'amuransa a tarwatsa suke yanzu misali duk jama'ar da take cikin tsoro da firgici ina ita ina kai ma wani farmaki na yaki kenan su kansu ta kansu suke matakai suke dauka dan kar a kawo musu dauki. To wannan wata runduna ce daga cikin rundunonin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wanda ido baya ganinta. Duk wasu abokan gaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon tafiyar wata guda daga birnin Madina, Allah ya jefa musu tsoro da firgici. Wanda in ka dauka duk wani sarki na arna mai jin kansa a wannan lokaci, to galibin tafiyar daga birnin Madina zuwa Daulash baya wuce wata guda ko kasa da wata guda, in ma yayi tsawo wata guda ne. Abin da ya shahi irin su Farisa, irin su Rum da sauransu, duka bai wuce tafiyar wata guda ba. Kamar yadda nan malam zai zo mana da hadisin Abu Sufyan lokacin da suka je birnin Sham, wanda a nan ne wato sarkin Rumawa ya zo suka gana da Abu Sufyan, ya yi masa tambayoyi. To shine a nan malam bayan ya ce wa qaulillahi azza wa jalla, da bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka a cikin suratu Ali Imran, Ubangiji ta'ala yake cewa sanuliki fi qulubil ladina kafaru ru'ba, da sannu za mu jefa tsoro da firgici a cikin zukatan waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Menene sababin jefa tsoro da firgici a cikin zukatansu? Shine yace bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sulbana, domin sababin shine wato hada bautar Allah da suka yi da wani abinda Allah bai saukar da wata hujja game da bauta masa. Domin Allah bai taba saukar da wata hujja cewa wani ba shi ba ya cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Kaga anan ya kamata mu fahimci wato waɗanda suke cikin natsuwa da kwanciyar hankali sune masu tauhidi. Duk wani mushriki hankalinsa a tashi yake, ko mun jin dadin da yake ciki na rayuwar duniya, to wallahi zaka same shi hankalin shi a tashi yake. Saboda mu'minai masu tauhidi sune Allah ya yi alƙawarin ba su aminci da kwanciyar hankali da natsuwa a nan duniya, haka kuma a makomarsu lahira. Kamar yadda yake faɗa, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamu alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Haka in ka koma cikin suratul Nur, Ubangiji ta'ala na faɗa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Dan haka nutsuwa da kwanciyar hankali ta masu tauhidi, firgici da tashin hankali da tsoro na mushrikai ne waɗanda suke hada bautar Allah da wani, duk halin da suke ciki na jin daɗi to ba su da kwanciyar hankali. Ubangiji ta'ala ya zare daga cikin zuciyarsu, ya cika zuciyar da tashin hankali da firgici da rashin kwanciyar hankali. Shine yace sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba, da sannu za mu jefa wato tsoro da firgici a cikin zukatan waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Bima ashraku billahi, ba a nan sababiya ce kenan, a sababin hada bautar Allah da suke da wani, shine sababin abin da ya jayo musu tsoro da firgici. Shine sai ya ce wa ma'awahumun nar wa bi'sa maswar zalimi, a can cikin suratul anfal sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kulla banan, a cikin kuma suratul hashr ya ce wa qazafa fi qulubihim ru'b wato yahudawan banu nadira. Shine anan sai yake cewa qalahu jabirun anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi malan yace Jabir ibn Abdullah shine ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yace nusirtu birrubi masirata shahr, anti makini game da jefa tsoro da firgici a cikin zukatan makiyana kudu da arewa gabas da yamma daga birnin Madina tafiyar wata guda. Wanda a hadisin na Jabir manzon Allah yana zana mana abubuwa biyar da Allah yake bance shi da kyautar su, ba wani annabi daga cikin annabawa da Allah ya masa kyautar ɗaya daga cikin su. farko manzon Allah yace an taimake ni da jefa tsoro da furgici a cikin zukatan makiyana tsawon tafiyar wata guda daga birnin Madina. Abu na biyu manzon Allah yace waju ila tiliyal ardu masjidan wa tahura, kasa gaba dayanta an maida mun masallaci ci kuma mai tsarkakewa ce, in baka da ruwan da zaka yi tsarki sai ka shafi kasa ka yi taimama, kuma duk inda sallah ta kama wannan masallaci ne za a yi sabani ga al'ummun da suka gabace mu. Abu na uku manzo Allah yace wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahill li ahadin qabli, an hadatta mun ganima ta yaki. Manzo Allah yace ganima ta yaki bata halatta ba ga wani wato gabani na. Wato shine yake cewa wa uhillat liyal ghanaim, manzo Allah yace an halatta mun ganima ta yaki, walam tahil li ahadin qabli, manzo Allah yace babu daidai da mutum daya wanda ganimar yaki ta zamanto halak gare shi gabani na. Dan haka lokacin da Allah ya ga raunin wannan al'umma, kamar yadda manzo Allah ya faɗa yace saboda raunin mu Ubangiji ta'ala sai ya halatta mana ganima ta yaki, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba a can cikin suratul anfal, haka kuma yace wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsa al-aya. Sana abu na hudu sai yake cewa wa uditu shafa'a, manzo Allah yace an bani ceto, wani ceton shine wato ash-shafa'atul uzma, babban ceto wanda matsayi ne wanda Allah ya ma manzansa alƙawari zai tsaida shi a ranar kiyama, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul Isra, asa an yaba athaka rabbuka maqaman mahmuda, shine babban ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi a filin kiyama game da dukkan al'ummu gaba daya, domin Ubangiji ta'ala ya zo filin kiyama zawwa wadda ta dace da girmansa, ya rabe hukunci tsakanin bayinsa, ƴan wuta su yi wajen hagun, Allah ya kare mu, ƴan aljanna wajen dama Allah ya sanya mu. Wannan ceto yana daga cikin nau'in cetukan da suka keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin an je wajen annabi Adam ya nuna ba zai iya ba, a je wajen annabi Ibrahim, wannan kafin annabi Ibrahim annabi Nuhu sana annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa gaba ɗayansu sun nuna kasawarsu da gajiyawarsu, a ƙarshe za a tukake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine zai shiga gaba a wannan lokaci ya nema ma al'umma ceto abun Ubangijinta. To wannan shine ceton da manzon Allah yake faɗa a nan, yace wa uditu shafa'a, an bani ceto, kenan shine babban ceto. Sannan na biyar kin manzon Allah yace duk wani annabi ya kasance akan aiko shi zuwa jama'arsa kadai, ni ko da aka tashi aiko ne yace sai aka turo ni zuwa ga dukkan jama'a duk duniya gaba daya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard al-aya, haka yace kuma wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. To shine anan ma dan ya mana ishara yace qalahu jabirun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Jabir ibn Abdullah shine ya faɗi wannan hadisi riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan malam ya zo da hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'istu bi jawami'il kalim, an aiko ni da wato haɗaɗɗun kalimomi, lafazin al-kalim jam'i ne na kalima, bu'istu bi jawami'il kalim wato da dunƙulallun kalimomi, wanda kasancewar jawami'ul kalim wanda Allah ya yi kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abu na farko shine al-Qur'ani, wannan al-Qur'ani bayaninsa baya karewa, aya ɗaya tak kowane malami zai zo ya yi iya bayaninsa ne, amma ba tare da ya ƙwarƙware abin da yake cikinta na ma'anoni, kowa bakin iya wasu ne. Haka in ka ɗauka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisai waɗanda suka kunshi wannan ma'ana jawami'ul kalim, idan ka ɗauki irin su hadisin innamal a'malu binniyat, Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa inda zan wallafa littafi abin da ya shafi hukunce-hukunce. Ya ce da hadisin innamal a'malu binniyat, ya ce a farkon kowane babi sai na sa shi. Al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ya ce hadisin innamal a'malu binniyat zai iya shiga babi 70 min abwabil fiqh. Haka wasu daga cikin malaman irin sa Al-Imam Abu Dawud da sauransu suka ce shi hadisin innamal a'malu binniyat in ka kasa musulunci kashi biyu shi ya kwashi rabi. To haka irin su hadisin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, irin su hadisin wannan addinun nasiha, irin su hadisin min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, da hadisin innal halala bayyin wa innal harama bayyin, da hadisin ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dukkan su waɗannan kaɗan ne daga cikin hadisai waɗanda suke jawami'ul kalim, wanda duk hadisi ɗaya inda za a ɗauka to sai a yi littafi mujalladat sun wuce a lissafa, amma ba a ƙari bayani game da abin da hadisin ya kunsa. Shi ne ya ce bu'istu bi jawami'il kalim, kenan ɗan kalimomi ne taƙaitattu amma ma'anar da suka kunsa kuma tana da yawa. Wanda a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin haka ya yawaita. Mun yi misali hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma dan Ummu Sulaim, wato mizah shine wargi. Manzon Allah yake ce masa ya Aba Umair ma fa'ala Nughair, manzon Allah in ya kai ziyara gidan sai ya ringa tambayar sa yana cewa ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. A karkashin wannan hadisi daya magabata Al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa sai da ya fitar da fa'ida 30. Abu Amr ibn Salah shi da ya zo ya kara 30 sai da ya zamanto fa'ida karantarwa ta addini, sai da ya fitar da ya kara 30 akan 30 din da Al-Imam Shafi'i suka zama 60. Ibn Hajar Allah ya ji kansa shi sai da ya kara 60 suka koma 120. A wannan kalima ko kadai ya Aba Umair ma fa'ala Nughair, to shi ne anan sai ya ce wa nusirtu bir ruh, manzon Allah ya ce an taimake ni da jefa tsoro da firgici a cikin zukatan makiyana. In ka koma hadisin Jabir kenan zai bayyana maka tsawon tafiyar wata guda kudu da arewa gabas da yamma daga birnin Madina. Sai ya ce fa baina ana na'im, manzon Allah ya ce yayin da nake cikin bacci utitu mafatiha khaza'inil ardi, manzon Allah ya ce sai aka ban makullan taskoki na ƙasa, duk wasu taskoki na arzikin da ke doran ƙasa manzon Allah ya ce an bani. Fa udi atfi yadi, manzon Allah ya ce aka dora makullan a hannuna. Yana cikin bacci Ubangiji ta'ala ya masa wannan kyauta, makullai na taskokin ƙasa. Malamai suka ce shine abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake dawowa zuwa gabayinsa muminai na ganimar yaki. Wasu suka ce a albarkatu na ƙasa da ake tonowa. A takaice dai wannan duka wato kowace ma'ana za ta iya zama illa kasancewar kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a nan yake faɗa, sai yake cewa wa qad zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa antum tantasilunaha, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya tafi ya koma zuwa ga Ubangijinsa, ga ku a yau kuna wato zakulo ita wannan wato taskokin ƙasa kuna tono su. Yake ni irin dukiyar da dauloli waɗanda suke na kafirai suka tara, irin daula ta Farisawa da daula ta Rumawa, duka wannan sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka ci su da yaki suka wawushe duk abin da suka tara na ganima. A zamanin Umar Allah ya kara masa yadda aka karye daula ta Rumawa, hatta da hular da shi hular kwanan da shi sarki yake sawa sai da aka zo ma Umar da ita Allah ya kara masa yadda. Wanda daman tun kafin manzon Allah ya bar duniya sai da ya bada labarin, yace duk abin da suka kara waɗannan sarakuna manzon Allah yace za ku mallake shi zai zamanto ganimar yaki. Har ma wani daga cikin sahabbai yana mamaki, to da yake abu ne ta hanyar wahayi manzo ne wanda yake mai gaskiya kuma abin gaskatawa haka a zamanin Usman Allah ya kara masa yadda aka karye daula ta Farisa aka ci su da yaki a gazwatul Qadisiyya duk abin da suka mallaka na dukiya aka zo da shi aka zo da shi ga daula ta musulunci to shine anan manzon Allah ya ce fa baina ana na'imun yayin da nake cikin bacci utitu mafatiha khaza'inil ard yace an bani makullan taskoki na kasa fa wudi'at fi yadi manzon Allah yace aka dura mun a hannuna wanda wannan alama ce daga cikin alamomin da ke kara tabbatar da gaskiyar manzanci da annabta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda maholki ne na annabawa maholkin annabawa ko wahayi ne kuma abin da ya fada wannan ya tabbata dukkiyar da suka mallaka sai da ta dawo hannun mu'mini shine Abu Huraira yace wa qad zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa antum tantasilunaha yace alhali manzon Allah ya riga ya tafi ya koma zuwa ga ubangijin sa ga ku a yau yace tantasilunaha wato kuna zaqulu ita wannan ganima kina wannan dukiya kuna dawowa da ita zuwa gare ku to a takaice shi ma dai wannan hadisi malam ya zo da shi saboda wannan gabawun sirtu birru maza Allah yace an taimake ni game da jefa tsoro da firgici a cikin zukatan makiyana sannan hadisi na uku a baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle Abu Sufyan ya bashi labari lalle Hiraqal wannan Hiraqal lakabi ne na duk wanda ya mallaki daula ta Rumawa kamar yanda duk wanda ya mallaki daula ta Farisa ana kiran shi wato Kisra shine yace arsala ilaihi ya aika ma Abu Sufyan wa hum bi ilaya a lokacin nan suna birnin Kudus ilaya suna ne daga cikin sunayen birnin Kudus thumma da abi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai yace a kawo masa wato takaddar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko masa wanda kar mu manta ya lokacin da yaji labarin wasu bakin fataki daga yankin Larabawa sun zo sune mutanen Makka ya tura a zo da su da aka zo da su ya tada Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda ya masa tambayoyi game da wannan mutumin da ya bulla a cikin su yana fadar cewa annabi ne manzo ne Allah ya turo shi lokacin da ya gama ma Abu Sufyan tambayoyi Abu Sufyan ya bashi amsa ya tabbatar masa cewa lalle dukkan wannan abin da ka fada mu sifofi ne waɗanda suke na annabi daga cikin annabawan Allah to a lokacin nan bayan ya gama tambayoyi ya an bashi amsa kuma shi ma yayi bayani sai yasa yace a kawo masa takardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika masa a karanta masa falamma faraga min qira'atil kitabi lokacin da ya gama karanta wannan takarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kar mu manta hadisin ya gabata abinda takardar ta kunsa shine manzon Allah ya rubuta yasa aka rubuta cewa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasuli ilahi raqal azimur rum salamun ala man ittaba al huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al islam aslim taslam wa aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa alayka ismul arisiyin wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun lokacin da ya ida karanta wannan takarda shine Abu Sufyan sai yake cewa kasura inda husaka wato hayaniya sai ta yawaita a fadar wartafa'atil aswat wato muryoyin jama'a suka daukaka aka ringa hayaniya wa ukrijina Abu Sufyan yace sai aka fitar da mu daga fadar aka ce ku je ku an sallame ku lokacin da muka fita Abu Sufyan yace fa qultu li ashabihi na ukrijina sai na fada ga abokaina lokacin da aka fitar da mu, nace lalle laqad amira amru ibn abi kabasha, lalle al'amarin dan abi kabasha ya girmama, yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lalle al'amarin shi ya girmama. Yace innahu yakhafuhu malik bani al-asfar, yace yanzu sarkin rumawa da kanshi yake jin tsoron sa, domin fadai lokacin da aka karanta masa aka mishi bayani aka bashi amsa, sai yake cewa wa hadhihi sifatu nabiyyi, yace wannan bayani da kan yace wallahi sifar wani annabi ne, yace kad kuntu a'lamu annahu kharij, tabbas na san cewa wannan annabi zai bulla domin na karanta na ga sifofin, walakin lam a'lam annahu minkum, amma fa ban san ba da cewa daga cikin ku yake. Yace wa in yakuma qulta haqqan, yace in kwa abinda ka fada mun gaskiya ne, yace fa yushiku an yamlika mawdi'a qadamayya hatayn, yace wallahi tabbas gurbin diga digai kinnan nawa, yace wallahi sai ya mallaki har nan mulkin shi tun daga can sai ya zo hannan, hatta da wannan gunda nake zaune, yace wallahi sai ya mallake shi. Shine a lokacin da yake cewa inda a ce zan iya kallafa ma kaina haduwa da shi, yace wallahi da na kauna yake, inda zan yi kwadan yace haduwa da shi wallahi da na kallafa ma kaina sai na je inda yake, yace walau kuntu inda hula gasantu kadamaihi, in kwada na kasance abun sai yace wallahi sai na wanke masa duddiga digan shi saboda kaskanta kaina wai zuwa gare shi, yace sai na wanke masa kafa. To shine a lokacin nan da shi sarki yayi wannan bayani, hayaniya sai ta tashi a fada, kinan anan su fadawa sun ga alamar ya karkata zuwa ga imani, aka ringa hayaniya. To da yake a ba'a san waɗanda suke baki na waje su jimi yake wakana, sai aka ce a fitar da su. To lokacin da aka fitar da su, shi Abu Sufyan ne yake fada ma abokan sa, yake cewa shine yake cewa laqad amira amru ibn abi kabasha, yace lalle al'amarin dan abi kabasha shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace lalle al'amarin sa ya girmama, yace innahu yakhafuhu malik bani al-asfar, yace yanzu sarkin rumawa na jin tsoron sa, banu al-asfar sune rumawa, yanzu sarkin su da kanshi yana jin tsoron sa, wanda matsayin daula ta Rum a wannan lokaci kamar matsayin daular da ake ji a yau a doran ƙasa, cewa tafi kowa ƙarfin wato makamman yaƙi da komai, haka ne matsayin a wancan lokaci. To kaga anan shi ko tafiyar a birnin Sham ne, tsakanin Sham da birnin Madina duka tafiyar wata guda ne. To dan haka dai a takaice, wannan wata runduna ce ta musamman wadda Allah yake karfafar muminai kamar yadda ya karfafi manzansa. To haka Allah yakan karfafi mabiyan shi manzan, makiyansu in dai sun tabbata akan imani, to duk makiyansu Allah zai jefa tsoro da firgici a cikin zukatansu, ko ma mai suka mallaka na makamman yaki. Babu hamlin zadi fil ghazwi wa qawlillahi azza wa jalla وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام هو بن أروى أنه قال أخبرني أبي هو أروة بن الزبير قال وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر رضي الله عنه حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت رضي الله عنها فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر رضي الله عنه والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاكي. قال فشكيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة، ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين. قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال اخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار قال عمرو اخبرني عطاء هو ابن ابي رباح انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه قال حدثنا محمد بن المثنى هو ابو موسى الانذي قال حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي انه قال سمعت يحيى هو ابن سعيد القطان انه قال اخبرني بشير بن يسار ان سويد بن النعمان رضي الله عنه اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحابه وهي ادنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالاطعمة ولم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم الا بسويق فلقنا فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا هاتم بن اسماعيل ان يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه انه قال خفت ازواج الناس واملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نهر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر رضي الله عنه فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم فدخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم فدعا وبرك عليهم ثم دعاهم بأوئيتهم فهتف الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wato mustahabbanci ko mu ce wajabcin daukan guzuri filagazwi wato game da fita fagen daga in za a fita fagen daga to abin da ya dace kowa ya tanadi guzurin sa kuma in so samu ne inda hali mutun ya mallaki ya dau guzurin da zai wadace shi zuwa da sauwa domin daukan guzuri baya cin karo wato da dogaro da Ubangiji subhanahu wataala an gane ko dan ka dau guzuri wannan baya suka game da tawakkalinka bal shine ma tsantsar tawakkali kenan ruko da sabari shine anan malam yazo da fadar Ubangiji mai girma da daukaka dake cikin suratul baqara ubangiji ta'ala yake cewa wa tazawwadu wato ku yi guzuri sai yace fa inna khairaz zadi taqwa lalle fiyayyen guzuri wato shine tsara dokokin ubangiji kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana umarnin bayinsa da cewa su dan guzuri su yi guzuri wanda kamar yanda malaman tafsiri ke bayani sababin saukar ayar akwai wasu jama'a daga cikin mutanen Yemen wanda in za su tafi haji ba sa daukan guzuri sai su ringa cewa nahnu mutawakkiluna mu ne masu tsantsar dogaro da Ubangiji yaya za a yi mu bakin shi mun je dakin shi kuma yake ciyar da mu to in sun je kuma sai su ringa roƙon mutane suna bin mutane suna bara har ma wani lokaci sukan yi kwaci saboda tsananin bukata ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya yace wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guzuri domin fiyayyen guzuri shine tsara dokokin ubangiji subhanahu wataala to dan haka malam yazo da wannan aya kenan duk bulaguran da mutun zai yi sawa an fagen daga ko ina ne to ya kamata mutun ya mallaki guzuri in so samu ne mutun ya mallaki guzurin da zai kai shi ya dawo da shi dan haka ai hajji bata zama wajibi sai idan mutum ya mallaki uzurin da zai kai shi ya dawo da shi. Wannan shine istifa'a, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Shine nan malam sai ya zo mana da hadisin Asma diyar Abubakar Allah ya kara musu yadda take faɗa sana'atu sufurata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Bakr, tace ni da kaina wato na dinka burgamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gidan mahaifina Abubakar. Idan aka ce sufura shine burgami wanda dan bulaguro yake sanya guzurin shi a ciki, kuma in aka ce sufura shimfida da ake shimfidawa ake dora abinci akan ta ana kiranta sufura. An gane ko? Kenan a ma'anar sufura anan shine kenan jika ko kace burgami wanda matafi yake zuba guzurin shi a ciki. Asma'u take cewa ni da kaina na dinka wannan burgami na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gidan mahaifina Abubakar. Hina arada an yuhajira ila al-Madina, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nihin kaura zuwa birnin Madina. Qalat sai take cewa falam najid li sufratihi wala min siqaihi ma nurbituhuma bihi, tace wannan burgamin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zuba guzurin, tace ko salkar shi, tace ba mu samu ba abinda zamu daure baki, abinda zamu daure bakin burgamin da abinda zamu daure bakin salkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ba mu samu ba abinda zamu daure. Wa qultu li Abi Bakr, sai na fada ga mahaifina Abu Bakar, nace wallahi ma ajidu shay'an arbidu bihi illa niqaqi, tace ma mahaifinta tace wallahi babu abinda zan daure bakin burgamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko salkar shi, tace illa damara ta kawai. Idan aka ce niqaq wato shine damara da mace take yi a wancan lokaci idan za ta yi aikace aikace sai ta janye tufafinta, daman tufafin su jan kasa yake ya rufe dukkan su. An gane ko? Tufafin matan muminai na jiya suna tafiya hijabin su yana jan kasa, kamar yadda wata mata take cewa ya rasulullahi ni ina tsawaita gezar wato hijabi na, tace kuma ina bin hanya wadda ke akwai kazanta, tace ya rasulullahi yaya hukuncin wa? Manzo Allah yace in kika ja akan najasar abinda ke bayan ya tsarkake. An gane ko? Domin tufafin su ya sauka kasa ya rufe duddigen su, to in za su yi aikace aikace to sai a janyo tufafin sama sannan sai a daura damara. An gane ko? Kamar wani tsumma haka, kamar wani adiko haka mai fadi sai a daure ciki, shine ake kiran shi ne ba, shine kamar yadda wani mawaki Imrul Qais yake cewa wa tubihi fatitul miski fawqa firashiha naqumu duha lam tantatiq anta fadli, idan aka ce annidaq shine damara kenan da mace take, tace sai dai damara ta take fada ma mahaifinta. Kana sai Abubakar yace da ita fashiqihi bisnaydi, damara take Abubakar yace tsaga ta biyu, farbidihi bi wahidin siqa, salkar wato ki daure ta da tsagin daya, wabil akhiris sufra dayan kuma ki daure bakin burgami. Fafa'alt, Asma'u tace sai na bi umarnin mahaifina yanda ya fada, damar ta ta hudda sai ta tsaga biyu ta daure bakin salkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dayan tsagin kuma ta daure bakin burgami. Fadi zalika sumiyat zatun niqaqai, dan haka daga ran nan ake mata lakabi ake ce mata zatun niqaqai, ita Asma diyar Abubakar Allah ya kara mata yadda, wanda wannan wani matsayi ne na daraja wanda ta ribanta da shi daga cikin sahabbai, wanda ba wanda ya fa'idanci wannan in ba ita ba. Kaga damar ta fata gudda ta tsaga biyu ta daure ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama burgamin shi da salkar shi lokacin da zai yi bulaguro zai yi hijira zuwa Madina. Ash-shahidi dai anan da tace sana'atu sufurata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ni na dinka wato burgamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gidan mahaifina Abubakar. Kaga kenan anan idan mutun zai yi bulaguro ko zai fita fagen daga to ya dace ya dau guzuri, daukan guzuri baya cin karo da tawakkali. Shugaban masu tawakkali ne anan yake da burgami wanda yake sa guzurin shi a ciki. Sana hadisi na biyu, hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, yake cewa kunnana tazawwadu luhumal adahi ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ila al-Madina. Yace mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, idan mun gama haji wato muka yi guzurin naman layya, wato mu zo gida da shi Madina, mu kwashe kwanuka muna miya da shi, muna ci ana miya da shi. Idan aka gama aikin haji, wannan nama na hadaya da nama na layya, to suka rike shi sai su shanya shi a cikin rana, shine ake kira murge, ko kuma ka kiraye shi da raye, an gane. Saboda haka waɗannan kwanuka 11, 12, 13 ga watan Zulhijja ake kiran su ayyamu tashriq, saboda sahabbai suka rike naman layya da naman hadaya sai su shanya shi a cikin rana ya bushe, in ya bushe sai su yi guzurin shi su zo da shi gida Madina, a jima ana amfani da shi, wanda shine a yau ake sanya shi cikin kurego a tara shi. Dukkan waɗannan nama na layya da naman hadaya shine ake raba ma kasashe na talakawa, wanda ake kawowa ta Kanasu domin a ba waɗanda suke mabukata, irin kamar misali irin su gidan kaso, irin su likita, sauran dai mabukata. Amma a yau ya zama na manya a kasan mu, shi talakin kwata-kwata ma baya ganin shi. Wallahi wani dan uwa yake faɗa mun, sai ka ji babba ya zo ya tsaya, wani a ya daura goma, wani ya dau 20, haka suke dauka suke rabewa tsakanin su. Naman hadaya ta Kanasu ake biyan jirgi daga can Saudiya take badawa a kawo shi a sarki, dan dai a ba mu bukata. Wannan yana nuna rashin dangana da Allah ya zare daga cikin zukatansu. Yanzu wannan wanda ya dauki wannan rago goma ya kai gida, akalla ya mallaki abin da yafi miliyan 500 ko sama da haka ma, akalla ka sami shi zai mallaki sama da miliyan 100. To menene nama? To kaga yanda su mabukata, su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka shanya su yi guzuri su tafi da shi gida Madina. A takaice dai wannan yana nuna mana cewa idan mutum zai fita fagen daga ya dau guzuri, an gane ko duk gulaguran da mutum zai yi yayi guzuri, wanda galibin guzuri a yau ko kudi ne kawai, in dai ka jinke kudi duk inda ka je abin da kake da bukata ka tsaya. Sannan hadisi na uku, hadisin Suwaid ibn Nu'man, Allah ya kara masa yadda, yake ba Bushair ibn Yasar labarin cewa ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta yakin Khaibar, shekara ta 7, yace lokacin da muka kasance a wani dawa da ake kiran shi as-sahaba, an gane ko as-sahaba, wahiya adna Khaibar, yana kusa da Khaibar. Fa sallu al-asra, a lokacin nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sallaci sallatul asr. Bayan gama sallah yace fada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bil at'ima, manzon Allah ya nemi cewa jama'a su zo da abincin su, kowa ya zo da guzurin shi ya kawo. Walam yu'ta an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama illa bi sawi, ba a zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da komai sai soyayyen gari. Idan aka ce sawiq shine soyayyen gari, wanda shine guzurin su a wancan lokaci, wanda in aka soye gari lokacin da aka bukata, to sai a dama shi, in aka dama shi sai a cibra shi yanda ka san dawon gura haka yake. Idan aka ci aka ci kuma sai a sha ruwa, shine sawiq. Shine yace falukuna fa akanna, ma'ana muka dama shi muka ringa ci, washaribna muka sha, sun makaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sannan manzon Allah ya tashi zuwa sallah, fa madmada, manzon Allah ya kurkure bakinsa, wa madmadna, mu ma muka kurkure bakinmu, wa sallaina, muka yi sallah, ba wanda ya sake arwalla. Wanda wannan yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da hukuncin sake arwalla game da cin abin da aka kura shi akan wuta. Wannan a farkon musulunci ne, amma daga baya an shafi. a farkon musulunci duk mutumin da yace abincin da aka dora shi akan wuta kuma menene to arwallar sa ta warware dole sai ya saki arwallar to amma anan Jabir yace da muka ci wannan kai Suwaid ibn Nu'man yake cewa muka ci muka sha muka tashi muka kurkure baki manzon Allah ya kurkure bakin sa muka yi sallah ba tare da mun saki arwallar ba shine in ka koma cikin almuwadda ta ma ta Imam Malik babu yayi na musamman tarkul wudu'i mimma masathu an-nar daina saki arwalla a sababin cin abincin da aka dora akan wuta wanda yana daga cikin kenan akhirul amrayni min amrin rasuli sallallahu alaihi wasallam sanan hadisi kenan a takaice anan shine yace fada annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bil adima manzon Allah yana yimu cewa azo da abinci me yake nihin guzurin su kenan da suka yi sanan hadisi na karshe a baban wato hadisin Salama ibn al-Aqwa Allah ya kara masa yadda yake fada khaffat azwadun nas yace guzurin jama'a ya kankanta wa amlaku wato sun talauce ma'ana guzurin su ya kare shine ma'anar al-imlak anan in aka ce al-imlak shine al-iftiqar ma'ana talaucewa me ake nihi da talauci anan ma'ana guzurin su ya kare shine yace wa amlaku kenan guzurin su ya kare kwata kwata fa atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a sai suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi nahari iblihim suna neman shawara tashi game da soke raƙumansu guzuri ya kare suna neman shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su soke raƙumansu su dafa nama su ci wanda wannan yana nuna mana in ana cikin tafiya to baya dacewa wasu su kadi gaban su su aikata wani abu ba tare da neman shawara da izini na shugaba don haka anan guzuri ya kare babu abinci to yaya za a yi sai suka zo suna neman shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da izinin sa game da soke raƙuma fa azina lahum manzon Allah ya ba su izini yace ba laifi aje a soke a dafa a ci nama falaqiyahum umar Allah ya kara masa yadda sai ya hadu da waɗannan jama'a da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nemi izinin soke raƙuma fa akhbaruhu suka bashi labarin ai mun tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun fada masa guzurin mu ya kare mun nemi ya ba mu izinin soke raƙuma manzon Allah ya ce mu je mu yi suka fada ma Umar suka bashi labari fa qala sai Umar yake fada musu yace ma baqa'ukum ba'da iblikum naji to menene zai wanzar da ku menene sababin wanzuwar ku bayan soke raƙuman ku tafiya ce mai nisa to yanzu in kuka soke raƙuma aka cinye wanda tafiyar kusan kilo 700 fa daga wannan ne wannan Madina zuwa Tabuka to menene sababin wanzuwar ku in har aka soke raƙuma aka cinye nama to menene zai wanzar ku fa dakala Umar ala annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye Umar Allah ya kara masa yadda sai gaggawa ya shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah ka ba su izinin su soke raƙuma ma baqa'uhum ba'da iblihim menene sababin wanzuwar su bayan soke raƙuma ga tafiya mai nisa akan me za a hau tafiya ko in tayi nisa sababi ne na halaka domin wasu za su kasa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yace da Umar nadi fil nas ishe la a cikin jama'a sanar da su ya atuna bi fadli azwadihim ce da su kowa ya zo da sauran guzurin shi kowa abin da ya rage na guzurin shi manzo Allah ya ce ka ce da su kowa ya kawo a lokacin nan suka tattara aka shimfida wato wani dan maya wannan mashin hudi wannan ya kawo dan abin da ya rage wani bulbudi ne a cikin burgamin shi ya karkada duka dan abin bai taka kara ya karya aka tattara ni za a yi fada'a manzon Allah yayi addu'a wa baraka alaihim ya sanya albarka ya roki Allah ya sanya albarka a wannan guzurin da ya rage shine yace fada'a wa baraka alaihim manzon Allah yayi addu'a ya roka musu albarka ta ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa Allah ya sanya albarka. Thumma da'ahu, sannan manzon Allah ya kira yi jama'a ya ce kowa ya zo. Thumma da'ahu bi awdiyatihi, manzon Allah ya sa ya ce kowa ya zo da burgamunsa. Suka zo, manzon Allah ya ce kowa ya kwasa. Fahata sannas, jama'a suka ringa kwasa suna cika burgamunsu, hatta farahu gaba ɗayansu kowa sai da ya cika shi karshe. Kuma gashi kamar yanda yake, tari guda, kowa sai da ya cika burgamunshi. Sun makalar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sannan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ina shaidawa, ina tabbatarwa a sama ko a ƙasa ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya face Allah mahaliccin kowa da komai, wa anni rasulullah, kuma ina tabbatar muku da ni manzon Allah ne. Saboda mu'jiza ce, abu ne Allah ya gudanar a hannun manzon shi, abu ne gagara kullu. Guziri ne ɗan kaɗan bai taka kara ya karya. Manzon Allah ya yi addu'a ya roki Allah ya sanya albarka. Kowa da ya zo a cikin wannan runduna ta yaƙi, kowa sai da ya cika burgamunshi. Kuma aka bar abincin gaya tari guda, wanda alama ce daga cikin alamomin da ke nuna tabbas annabi ne na Allah, manzo ne nashi, domin mu'jiza ce Allah ya gudanar a hannun manzon shi. To don haka dai a takaice ash-shahid a wannan hadisi na cewa anan shine yace khaffat azwadun nas, wato guzurin jama'a ya kankanta kenan. Wannan dalili ne wanda yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa in za su fita fagen daga to sukan dauki guzuri, daukan guzuri baya cin karo da tawakkali. Don haka kenan malam yazo yayi wannan babi a cikin kitabul jihad. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.